Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala mab'uuthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-fasl ar-rabi' ne zamu tashi ku fasalina hudu. Muna ƙara hudu dai wanda yake da dama ba tsare gare shi mutum ya samu dama ya sai shi litafi ne mai kima mai daraja. Wasu daga nesa ma suke bin shi mutum ya samu ake yi a gaban shi yana da dama ya tambaya min babu aula. الفصل الرابع فصل إنه في قسمه تعالى بعظيم قدره cikin yadda Allah ya yi rantsuwa madaukin sarki da girman daraja Annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah madaukin sarki ya ku gurare da ya yi rantsuwa da Annabi alaihi salatu wasalam cikin Qur'ani. To bisa wannan bayanin wanda wannan shi ma yana da cikin karkashin girmamawa da darajatawa dan ba da ku bai rantsuwa da kowa ba banda Annabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala Allah yake cewa al'amruka innahum lafi sakaratihim ya'mahun. La'amruka ina rantsuwa da rayuwarka innahum lalle su kahurai lafi sakaratihim suna cikin magagin su ya'mahuna suna dimuwa. Yace ittafaqa ahlu tafsir malaman tafsir gaba ɗaya sun yi ittifaki fi haza akan wannan annahu qasamu minallahi ta'ala bi muddati hayati Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa wannan rantsuwa ce daga Allah gami da muddar iyakar rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah yana rantsuwa da iyakar rayuwar shi sallallahu alaihi wasallam. Wa asluhu dammul ayn asalin kalmar al-aynu kin damma ake mishi min al-umr daga al-umr ne umruhu kaza. To nan gurin la'amruka la'umruka ne da yake da dammul ayn. Yace walakin na hafuti hadi likasrati al-istimal sai dai an yi mata fataha saboda yawan aiki da ita wannan kalma. Wa ma'anahu ma'anashi wa baqa'ika ya Muhammad ina rantsuwa da wanzuwarka ya ma'aikin Allah. Wakilu suka ce wa aishika da rayuwarka, wakilu suka ce wa hayatika da rayuwarka, duka dai abu ɗaya ne. Wa hazihi ni hayatu ta'zim wannan shine ƙarshe kaiwa ƙarshe ne wajen girmamawa. Wa gayatul birru wat tashrif ƙarshen nagarta da kuma abun nan ɗaukakawa da darajatawa da Allah ya ma annabin shi sallallahu alaihi wasallam. Qalibun Abbas ibnu Abbas yake cewa radiyallahu anhu ma khalaqallahu Allah bi halitta ba ta'ala madaukin sarki wa ma zara'a bi halitta ba wa ma bara'a bi kagi wata halitta ba nafsan ga wata rai akrama wanda yake karamci alaihi ga gare shi min Muhammad gami da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nan gurin zara'a in za a rubuta kalmar zurriya da me yake rubuta shi da zalni ko to nan gurin shine zara'a min zurriya ne daga zurriya ne kawai halitta wa ma bara'a shi kuma shi ma bara'a shi ma khalaqa halitta ne. Duka wannan ya jeranta su ne ma khalaqa da ma zara'a da ma bara'a duka tsaga halitta. Shi yasa bara'a ake cewa bari albari alkhaliqul bari wal musawwir albari umi hasaya umi kaga halitta. Asalin kalmar shi ne asalin bara'a tsaga tsaga ice kuma ice yana tsaye haka ka tsaga shi tsagawa ba cirawa ba datsa ba ka tsaga shi haka ka bara shi gidaje shi ne bara'a. Yasa ake cewa wallazi bara'an nasama wallazi bara'an nasama. Yace Muhammad ma sami'tu Allah ta'ala ce ban taba jin Allah madaukin sarki ba aqsama bi hayati ahadin ghairihi yayi rantsu yayi rantsuwa da rayuwar wani banda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babu wani wanda Annabi Allah madaukin sarki yayi rantsuwa da rayuwar shi banda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan kuma karshen girmamawa ne. Maganar shi tana cikin ittihafu sadatul muttaqin al-imam az-zabidi da التفسير الامام القرطبي لسوره تفسيره. وقال ابو الجوزاء ابو الجوزاء yake cewa ma aqsama Allah bi ayati ahadin ghairi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bai taba rantsuwa da rayuwar wani ba banda ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu akramal bariya indahu dan shine mafi karamcin halittu a wajen shi. Ga ganin sai yace al bariya ga bara a can baya. Wa qala ta'ala Allah yake cewa yasin wal qur'anil hakim yace al-ayat ayoyin da suka zo ikhtalafa al-mufassirun malaman tafsiri sun yi sabani cikin ma'anar yasin ala aqwal akan maganganu da dama. Na farko fa haka an rawaito an Muhammad Makki daga Muhammad Makki annahu ruya an rawaito anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo shi da sigar tamrid dan ya nuna maka cewa akwai rauni kan magana. Annahu qala yana cewa li inda rabbi asharatu asma a wajen Allah ina da sunaye guda 10 zakara min hasaya ambata daga ciki ya daha wa yasin isman lahu cewa da daha da yasin sunaye ne daga gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa haka abu abdurrahman sulami ya rawaito daga ja'far sadiq cewa yace ya sayyidu muhat ya sayyidu ana nahi ya sayyid yasin bi ma'ana ya sayyid muhatabatan lin nabiyhi wannan magana ta bi kenan lai magana ce Allah yake da annabin shi kenan. وأن ابن عباس أم سودة ابن عباس يتي يا سين معنى شيني يا إنسان أراد محمد شيما نهم محمد صلى الله عليه وسلم وقال هو قسم يتي رنسواتي وهو من أسماء الله أنا لكين سونا الله وتمغانكين وقال الزجاج الإمام الزجاج يكي تيوى معنى شيني يا محمد وكيل وسكة معنى شي يا رجل وكيل وسكة يا إنسان أن ابن الحنفية شكم يتي يا سين يا محمد أكينه yana kama ganganun da malamai suka hada kan tafsirin Yasin daga Ka'ab yake cewa Yasin qasamun aqsama Allah ta'ala bihi rantsuwa ce wanda Allah ya rantsuwa da ita kabar an yi khaluqa samaa wal ard kahin ya halice samai da kasai bi alfai amin da shekara 2000 yake ya Muhammad innaka lamina musa ya kai annabi Muhammad tabbas kana cikin manzanni sun makala sannan sai ce wal qur'an al hakim innaka lamina al mursalin yace fa in qudira annahu min asma'ihi idan aka kadarta cewa yana daga cikin sunayen annabi sallallahu alaihi wasallam wasaha fihi annahu qasamun kuma ya tabbata cewa rantsuwa ce kana fihi min ta'zimi ma taqaddamtu a cikin shi akwai girmama annabi kamar irin yadda ya gabata can cikin cewa al'amruka innahum la fi sakaratihim ya'muhun wai akidi fihi qasam kuma yana karfafa rantsuwa hadaful qasamul akhar alayhi da aka yi adafin wata rantsuwa akanta wanda suka ce rantsuwa ce abinda zai karfafa magana su cewa wal qur'anul azim ina rantsuwa kuma da alqur'ani mai girma kenan sai zamana a mazhabin su nan gurin rantsuwa ce da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma aka yi rantsuwa da Alqur'ani yace wa in kana bi ma'anan nida in kuma da ma'anar kira ne cewa ya Muhammad ake nihi Yasin faqad jaa qasamun akhar wata rantsuwa ta zo bayan shi da taqiqir salatihi dan tabbatar da manzancin shi wa shahada bi hidayati kuma da shaida kan cewa Annabi shiriyayye ne aqsama Allahu ta'ala bismihi Allah ya rantsuwa da sunan shi wa kitabuhu da littafin shi annahu lamina musalin cewa annabi yana daga cikin mursalai bi wahayhi ila ibadihi da ya mushi wahayi zuwa gabayin shi wa ala siratin mustaqim kuma yayi rantsuwa kan cewa annabi yana kan hanya madaidaiciya min imanihi na imanin shi ay tariqil la'awi jaje fihi ay hanya wadda babu kwana a cikin ta wala udula anil haq ba karkacewa game da gaskiya kaga al-iwijaj mun ganka amma fika min iwijaj cikin zuhudu kuma allazina kafaru bi rabbihim ya'diluna suna karkacewa audula anil haqi karkacewa da gaskiya qala an-naqash al-imam an-naqash rahimahullahu ta'ala shine al-hafiz abubakar al-bagdadi babban malamin qira'a ne da tafsiri yake cewa lam yuqsim Allahu ta'ala li ahadin min anbiya'ihi bi risala fi kitabihi illa lahu babu wani cikin annabawa ma da annabi sallallahu alaihi wasallam yayin rantsuwa akan manzancin shi banda annabi sallallahu alaihi wasallam kan cewa innaka lamilal mursalin ina rantsuwa da Allah tabbas kai kana cikin manzanni cikin annabawa ba wanda Allah ya ma rantsuwa wa fihi min ta'zimihi wa tamjidihi ala tawil man qala innahu ya sayyidu ma fihi yace lalle cikin shi kuma akwai girmamawa da girmamawa dai at tamjid da ta'zim da abu ɗaya ne ala tawil man qala akan fasara wanda suka ce ana nihin ya sayyidu ne ana nihin ya sayyidu ma fihi abinda ke cikin shi na girmamawa wa kad qala sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana sayyidu walad adam wala fakhr ni ne shugaban iyan annabi adam gabaki ɗaya ba ta babu alfahari ba na hada gadan alfahari ba al-imam at-tirmidhi ya fuddo hadisi ne hasanun sahih wa qala allah ta'ala allah yake cewa la uqsimu bi hadzal balad wa anta hillun bi hadzal balad guri na uku kenan duka yana zano mana guraren da allah ya rantsuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam koda wasu gurin an yi sabani akan malaman tafsiri kamar san yasin kawa abinda aka yi inganci shine ce Allahu a'lam bi muradihi amma malamai suna muhawalat fassara shi da taujihin shi a ƙarshe dai a ce Allah kawai ba kanshi sani amma ka tsarin malamai duk abinda aka faɗa a cikin babi suna kawo shi ba suna nihin ba shine mai inganci ko kaza wannan kuma in kana son shi ka koma littattafan tafsiri kaga abinda aka ce wa qala Allahu ta'ala Allah yake cewa la uqsimu bi hadzal balad ina rantsuwa da wannan gari wa anta hillun bi hadzal balad kai kana mai zamnan ne a wannan gari ko kuma kana wanda an halitta maka yaki a wannan gari kila ake cewa la uqsimu bihi idza lam takun fihi ba'da khurujika min abinda Allah yake nihi banna rantsuwa da wannan garin matukar kai ka huta daga cikin shi akahu makki makki ya rahikaito wannan fassara wa kila wasu ka ce laqin wannan za'ira ce ay uqsimu bihi ina rantsuwa da wannan gari wa anta bihi ya muhammad halalu kai kana abun halittawa cikin shi ya muhammad aw hillul laka ma fa'alta fihi kana zamnan ne ko kuma an halitta maka halal kana zamnan ne hillul laka ma fa'alta fihi an halitta maka abin da ka aikata cikin shi ala tafsirin akan tafsirin guda biyu wal murad bil badal inda ha'ula'i makkah abinda ake nihi da gari akan wajen masu wannan tafsiri guda biyu duka shine Makka. Wa qala al-Wasidi, al-Imam al-Wasidi yake cewa shine Abu Bakar ibn Musa ya da shekara ta 32 Hijriya. Yake cewa ayya halifa laka bi hazal balad, ai yana rantsuwa yana maka rantsuwa da wannan gari. Allazi sharraftahu bi makanika fi, wanda ka darajata shi da zamanka a cikin garin. Hayyan a matsayin rayuwarka, zaman da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a garin, darajata garin ne shi ka mushi darajar da ya samu. Wa bi barakatika mayyitan, da kuma albarkar ka da kai a cikin kake da a cikin garin bayan ka rasu, yana nihin Madina. Wal awwalu asahu, amma tafsirin farko shi yayi inganci in kalli surar a wace gari aka sauko ta, Makkiya ce. Li anna sura Makkiya, ga magana ma dan saboda surar Makkiya ce. Wama ba'adahu yusahihu, abinda ke zuwa bayan shi zai inganta wannan tafsirin cewa Makka ake nihi, shine hadar Allah hillun bi hazal balad. Wa nahau qaul ibn Ata, haka aka kawo irin wannan magana ta ibn Ata cikin tafsirin hadar Allah wa hazal balad al amin, da wannan gari wanda yake amintacce. Ai amanahu Allah ta'ala bi muqamihi fi, Allah ya ba wannan gari aminci da zaman Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin shi. Wa kaunihi bi hal, kasancewar Annabi yana ciki. Fa inna kaunahu amanun haisu kana, dan kasancewar Annabi a cikin guri to gurin ya samu aminci har kullum matukar Annabi yana gurin. Summa qala ta'ala, sannan sai Allah yake cewa walidun wa ma walad, da ma'aihi da wanda ya aiwa. Man qala arada adam fa huwa am, wanda suka ce cikin malaman tafsiri walidun wa ma walad adam ake nihi, to sai zamana am ne. Wa man qala huwa ibrahim, wanda yace kuma ibrahim ne, huwa ibrahim. Wa ma walad da abin da ya aifa insha Allah ta'ala, isharatin ila muhammad, nuni ne zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatadammana sura al-qasam bihi, sai sura din haka ne aka dauki wannan fassara ta kumshi cewa an yi rantsuwa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fi mawdi'ain, a guri biyu. Kenan can an ce daga farko can la uqsimu bi hazal balad wa anta hillun bi hazal balad, kuma aka ce wa walidun wa ma walad, wa walidun wa ma walad, in ya kasance a tafsirin na biyu. Wa qala ta'ala, Allah yake cewa alif lam mim zalikal kitabul arib fi, ibnu abbas yake cewa hazihi alhuruf aqsamun aqsama Allah ta'ala biha wa anhu wa an ghairihi fiha ghairu zalik, yace wannan rantsuwa ce Allah yake yi da wannan huruf din. Da amma kuma daga ibnu abbas din ma da ma wasu malama an kawo ni tafsirin daban wanda ba wannan ba na fassara alif lam mim. Mun sani a littafin tafsirai wanda suke kanana ba mudawwalat ban an zo huruful muqatta'a kauce zai Allahu a'lam bi muradihi, amma an shiga manyan tafsirai zurfafa bayanin ta suke al-Imam Tabari, al-Imam wannan al-Qurtubi da sauransu, da al-Imam Samarqandi mai tafsiri Baharul Ulum, da wannan al-Imam Al-Alusi da sauransu, suna shinhuda bayanin da in an hudda shi ya kai litafi guda a tafsirin Alif Lam Mim. Sahal ibn Abdullah Tusturi yake cewa al-alif huwa Allah, al-alif in wannan shi ana nihin Allah ne, wallahi mu Jibril lamun in Jibril kin ne, mimun kuma Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam, duka wannan lalube ne cikin duhu wajen fassara alif lam mim, ba wai dan ana ne ine tafsirin ba, cikin maganganun da an kawo sun kai wajen 40 ko sama da haka. Wa haka hazal qaul Samarqandi, al-Imam Samarqandi ya kawo wannan magana yace amma walam yasbuhu ila Sahal, amma bai nasaba ta ba zuwa ga Sahal, yace ma'anar shi shine Allahu anzala Jibril ala Muhammad bi hazal Qur'an la raiba fi. Kenan aka dauki wannan tafsirin na harko, shine he yace ma'anar shi Allah ya sabko annabi wannan mala'ika Jibril zuwa ga annabi Muhammad da wannan Al-Qur'ani babu shakku a gare shi. Wa alal wajhi al-awwal yahtamilu al-qasam anna hadhal kitabu haqqun la raiba fi, akan huskar ta farko yana nuni akan cewa shi wannan rantsuwa ce akan cewa wannan littafin gaskiya ne babu shakku a cikin shi. Summa fihi min fadilati qirani ismihi bismihi nahu ma taqaddam, sannan kuma anan in har wannan tafsirin aka ba alif lam mim cewa Allah ne Jibril Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sai zamana akwai girmamawa da farala ta annabi ta yadda an gama sunan shi da sunan Allah madaukin sarki anan gurin. Ibnu Abba yake cewa qaful qur'anul majid, yace aqsama bi quwwati qalbi habibihi muhammad sallallahu alaihi wasallam haythu hamala al-khidab, yana rantsuwa ne da karhin zuciyar annabi muhammad masoyin shi sallallahu alaihi wasallam ta yadda ya dauki wannan zance na Allah. Wal mushahada, da kuma gani ido da ido. Walam yu'athir zalika fihi, kuma wannan bai yi tasiri akan shi ba. li uluwi halihi dan saboda girman halin shi ma'ana abin da ya gani a Isra'i da aka yi da shi wakila aka ce huwa ismul lil qur'an qaf suna ne na alqur'ani wakila wasu kace ismul lillah suna ne na Allah wakila wasu kace jabal muhidin bil ard dutsi ne wanda ya kewaye kasa gabaki danta wakila gairu haza wasu sun hada wani tafsirin da ba wannan ba duka wannan huruful muqatta'a duka cikin tafsirai mutum zai ga suna yawan kawo tattaunawa cewa wannan hurufin da kaf da nun da kaza duka me ake nihi da su suna tattaunawa amma a ƙarshe dai magana da tahi ƙarhi shine kawai ce Allahu a'lam imra sirrin Allah ne wanda malamai da dama na tafsiri shi suka hirin jayarwa cewa ba za a yi muhawala abin ga in su tafsirin su ba Ja'far ibn Muhammad yake cewa cikin tafsirin shi wannan najmu iza hawa innahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ake nihi tauraron nan wa kale yace annajmu qalbu muhammad cewa najmukin wannan zuciya annabi muhammad ake nihi sallallahu alaihi wasallam in sharaha min al-anwar ta bude da haska ke haske kala kala wa kale sai yace in qada an ghayrillah ta yanke ga duk wani abin da ba Allah ba zuciyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duka wannan wa wannan tafsiri da ishari ne ba wai na nihin ba cewa wan najmu iza hawa da zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam ake nihi annajmu iza hawa tafsirin da malamin suka bashi sananne yana nan kuma wannan tafsirul ishari kamar irin na Sahal ibn Abdullah at-Tusturi zai kasance wannan shine abin gakin shi mahangashi dai idan mutum bai bambance ba tsakanin ittijah na malaman tafsirai sai ya tashirme da dama yanzu wannan wanda ya ga wannan Sahal ibn Abdullah misali ko cikin malaman tafsirul ishari ya fassara wannan sai gaggaba je wajen majahilai tafsiri ya fassara musu wannan najmi iza hawa da cewa zuciyar Allah yana da rantsuwa da zuciyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai da alaka da wannan kawai ana kawo shi ne min babul isti'nas wa qala ibn abba yake cewa wal fajr wal layalin ashar al fajr shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam li anna minhu tafajjara al iman dan daga gare shi imani ya bubbugo kaga iri-irin shi ne wannan duka tafsirul ishari ne ba a itibarin shi a cikin baban tafsiri in bai ci karo da tafsiri ba ana kawo shi lil isti'nas bi dan ɗebe kewa da shi idan kuma ya ci karo da wani abu na alqur'ani sai ayi watsi da shi dan saboda dama ko me shi ma irin su Sahal ba san dauka ba cewa shine ma'anar hakikanin tafsirin qur'ani da Allah madaukin sarki yake nihi da wannan ayoyi suna nan da dama iri-irin su tafsirai irin wannan a cikin littattafan tafsiri subhanaka tabbar bana wa nastaghfiruka wa natubu ilayk yana cikin manyan malaman zuhud malaman gudun duniya ne Sahal ibn Abdullah at-Tusturi